والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Asabar yau 28 ga watan Zulqa'ada shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da 16 ga watan Mayu shekara 2026 miladiya cikin amincewar Ubangiji mun sake haɗuwa wannan majalisi masallacin gidan Alhaji Ibrahim Bature inda muke darasi a wannan littafi na Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz na Sheikh Abdul Azim Ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ana cikin kitabul at'ima yau za mu tashi akan babin da zai magana ka al-ubhiyya al-ubhiyya wato shine ba wani yake layya me ake nufi da ita ubhiyya ta'rifuha هي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى وسبحانه لو نقول أبوك فسر إتليا دشي شين ما يذبح من النعم أبين دعك ينكاوا ندبو بالنعمة يوم النحر أمرانا ينكا وطولانا ببصلنا كنيتة يوم النحر wayama tashriqi da kuma rani kunyan ne sune ayyamu tashriq taqarruban ila Allah ta'ala dan neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan italayya ta taro sukofi na farko yanka ne da ake yi kuma yankan ba kowace dabba ake yankawa ba sai wanda ta shiga cikin bahimatul an'am sune nau'o'in dabbobi guda 8 wato jinsi hudu amma kuma da aurai kowanne kamar yadda Allah ta'ala ya ambace su a cikin suratul an'am thamaniyat azwaj min al-dha'ni ithnain wa min al-ma'az ithnain sanne ce wa min al-ibli wa min al-bakar wa min al-ibli ithnain wa min al-bakar ithnain to kaga sune thamaniyat azwaj tunkiya da abin nan da rago sannan akuya da bunsuru sai saniya kuma da bijimi sai kuma taguwa da raƙumi to waɗannan su ne nau'o'i na an'am abin da ake yankawa kenan yanka ne kuma yankan sai a cikin waɗannan nau'in dabbobi ashe mutum ba zai yi layya da barewa ba ko wata dabba wadda ta halatta a ciki wanda ba bahimatul an'am ba kuma ba kowane lokaci ake yankawa ba ana yanka ta ne a ranar layya shine yawmun nahar da kuma ayyamut tashriq kwanakin yanyane sune kwana uku bayan layya sune ayyamut tashriq kuma shi wannan yankan ba ana yin sa ne kawai wai dan a ci nama a more ba ko da dai ya halatta a ci a mora amma asali ana yin sa ne taqarruban ila Allah ta'ala dan neman kusaci ne zuwa ga Allah ashe yana daga cikin qurbani da ake yi domin a sami yardar Allah subhanahu wata'ala kuma abane wanda shari'a ta tabbatar da shi a nassi na alqur'ani da kuma hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce fasalli li rabbika wanhar. To kaga wannan aya tana nuna mashru'iyya na ita layya, kai sallah ga ubangijinka kuma sannan ka soke dabbarka. Malamai suka ce fasalli li rabbik, ai ana nufin kenan ita sallar layya din da za a yi, sallar idi, sannan wanhar ita layyar da za a yi, shine Allah ta'ala ya rantse da su. Wasu daga cikin malaman fasaha haka suka ambata, kuma Allah ya ce wa li kulli ummatin ja'alna man sakan li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kamar yadda ya zo a cikin suratul hajj. Kaga wannan duk suna nuna mashru'iyya na ita layya, shari'a ce ta umarni da ita kuma ta tanada ta a cikin tsarinta. To menene hukuncinta? Hukumuha wa hiya wajibatun 'alal qadiri 'alayha, duk wanda yake da iko a kanta to wajibi ne a kansa. Bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fa la yaqrabanna musallana, duk wanda yake da wadata kuma yake layya to kar ma ya kusaci masallacin mu na Idi. Ba ana nufi kar ya je sallah bane, amma ta'ziri ne aka yi, an yi gargaɗi ne babba a kayan in har mutum yana da wadata bai yi layya ba, to kenan sallar da zai je ya yi bata masa fa'ida ba. Nan ma ne ya ce wa wajhul istidlali bihi, fuskar da ya sa aka kafa dalili da wannan hadisi akan wajibtar ita layya, annahu lamma naha man kana za sa'atin an qurbanil musalla, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wanda yake da wadata kar ma ya kusanci masallacin Idi inda har yake layya. Idza lam yudhi inda har bai layya ba, dalla ala annahu taraka wajiban, wannan sai zan dalili ashe kenan ya bar wajibi ne, ba za a hana shi zuwa abin nan amma ce kar ya kusanci masallacin Idi ba in har ba wajibi ya bari ba. وكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعيد مع ترك هذا الواجب. كمان دي أنا نونا مسا تشيوا أي باب فائدة أغريشي تككيا كما دا صلاة دا زي تأيدي باب فائدة غباوة واتو إذن هر يابر وانا واجب إلا الله تعالى وجب تاما تو وانا بطوء كم واجب تشين ينكا mas'ala ce khilafiyya tsakanin malamai. Wannan mazhabi ne na Imam Ahmad ko kuma in ce Imam Abu Hanifa, shi ne ya tafi akan wannan fahimta cewa ita layya wajibi ne. Kuma wasu malamai ma sun ce wa ihdar riwayatain an Ahmad, an samu fatawa daga wajen Imam Ahmad shi ma akan wajibcinta, amma daga baya kuma ya dawo a kayin cewa ba wajiba ba ce. To sai aka samu wasu cikin malaman mazhabinsa sun tafi akan wajibcinta, wasu kuma suka tafi a kayan abinda jumhur suka tafi a kansa. Abinda jumhur suka tafi a kai kamar Imam Malik ibn Anas, Imam Shafi'i da ma shi Imam Ahmad ɗan ibn Hanbal fi ahsahi riwayatain anhu, da wasu da dama daga cikin malamai sun tafi ne akan cewa ita layya sunna ce mu'akkida, amma ba wai wajibi ba ne. Wannan lafazi da annabi ya faɗa ya ce man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fa la yaqrabanna musallana, ba zai nuna cewa saboda wajibi ba ce, a ba ce mai ƙarfi da mutum ya ƙi ya aiwatar da ita, don haka in har ya yi sakaci da ita kuma yana da yalwa da shi da rashin zuwa masallaci daidai, sun kafa dalili kuma da wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytum hilala dhil hijja, idza ra'aytum hilala dhil hijja wa arada ahadakum an yudhi fala yamassanna ko fala yumsika an sha'rihi wa adbarihi. Dai daga cikin lafazan da wannan hadisi yazo da shi, hadisi ne asali na Ummu Salama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan goman wato farko na Zulhijja suka shiga daga lokacin da Zulhijja ta kama, ɗayan ku kuma yana nufi yayi layya wa arada ahadukum an yubahi dan ku kuma yana nufin yayi layya to falyumsik an sha'rihi wa afarihi ya kame daga gashin sa kar ya taba ya kame daga faratun sa kada ya yanke farat to kaga wannan lafazin da ya ambata yace idza ra'aytum hilala dhil hijja wa arada ahadukum ayyubahi dan ku kuma yana nufin zai layya duk abin da aka ce ana nufi yana nufin zai layya an bashi zabi kenan ashe inda har ya zama to wajibi ne ba za a ce dan ku yana nufin zai layya ba cewa za a ce idan wala Allah sai a ce idan har goma karshe ta shiga dan ku kuma yana da halin yin layya to kada kuskura yayi kaza yayi kaza sai ka ce dan ku yana nufin zai layya ashe wannan irada da aka sanya shi ya nuna kenan ba wajibi bace su kuma ta kusurwar da suka fahimta kenan sai suka ce amma tunda har annabi a wancan hadisi ya ce man kana lahu sa'a walam yudhi fa la yaqrabanna musallana duk wanda yake da yalwa yana da wadatar da zai sayi abin layya kuma ya ki ya tanada to kar ma ya je layyar ma'ana kada ya je masallacin mu na idi to kaga wannan an yi ta'kidi kenan da yake nuna cewa shi sunna ce mu'akkida ba a so mutum ya barta matukan yana da halin da zai yi ta wallahu ta'ala ala to yace an an Mikhnaf ibn Sulaymin qala kunna wuqufan inda nabi sallallahu alaihi wasallama bi arafata fa qala ya ayyuhan nasu إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية وأن حديث إمام الترمذي أبو داود ابن ماجة سيرويتوش الإمام النسائي أنسى حديث دقى مخنف دان سليم يكي تشيوى كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance muna tsaye a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama bi arafata a arfa fa kala sai annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin ku sani an dora fa akan kowane mutanen gida a kowace shekara an dora musu udhiyatan yallaya to wannan lafazin shi ma sun kawo shi ne domin a sake ta'kidi na cewa waccan fatawa da aka ambata ta Abu Hanifa cewa wajibi ne to fa ita ce take da ƙarfi shi ya saka shi ma wanda kullun tafin ya tafi akan wannan shi yasa ya sake kawo wannan hadisi wato annabi ya ce inna ala kulli ahli baitin an dora ma kowane mutanen gida fi kulli amin a kowace shekara udhiyatan silayya kuma wa atira an dora musu atira sai annabi ya ce atadruna mal atira kun san menene al atira tamkar sun ce a sai annabi ya ce hiya allati yusammiha an-nasu ar-wajibiyya sai annabi ya faɗe ta da sunan da aka fi kiranta ita ce wato abinda mutane suke ce mata ar-wajibiyya wato ar-wajab ar-wajab mun gane wannan kuma atira din nan shine arwajabiyya kamar yadda yazo cikin aunul ma'bud abu dauda ya rawaito ko kuma mai sharhi a na aunul ma'bud yace tuqlaqu ala shatin kanu yadhbahunaha fil ashr al awwal min rajab wa yusammunaha arwajabiyya ana ambata wannan sunan ne wato a wani abu na al'ada wanda larabawa suke yi sun saba yin sa tun kafin zuwan musulunci dabba ce idan goman farko na rajab ya shiga sai su samu dabba sai su yanka ta ita ake ce ma al'atira an fi kiranta arwajabiyya yar rajab ko yar rajab kenan ko to haka suke yi idan goman farko na rajab ya shiga sai su kama dabba sai su yanka a yanyana nama kuma a ci. To wannan ita ce suke ce da ita wato arwajabiyya. To me yasa suke yin haka? Saboda suna tun zamanin jahiliya sun san alfarmar da watanni guda hudu suke da shi. Wato kamar yadda Allah ya ce inna iddatash shuhur indallahi 12 shahran fi kitabillahi wa ma khalaqa as-samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Allah ya ce kirgin watanni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasai watanni ne 12, a cikin su kuma akwai guda hudu masu alfarma. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta aya sai ya ce talatun mutawaliyat, guda uku a jere suke. Shine ya ce wato Dhulqa'da, Dhulhijja wa Al-Muharram. Shine Dhulqa'da da Dhulhijja da kuma Al-Muharram, waɗannan su ne. Shine sai kuma ya ce wa Rajab Mudhara alladhi baina Jumada wa Sha'ban, da kuma Rajab na lissafin ƙabilan Mudhar. To saboda Rajab ita ce ta farko, ma'ana Al-Muharram tana nesa kamar waɗancan, tunda Annabi ya ce talafatun mutawaliya, su suna ɗauka ai waɗannan a jere suke. Mun fahimta su Rajab ita ce ta farko. Mun fahimci cewa Al-Muharram da ya zo lissafin kalandar musulunci ne ya saka shi a watan farko. Kun gane su a lissafin su ba shi ne watan farko ba, da yawa cikin ƙabilun Larabawa. Kuma ana da mabambantan kalanda nasu. Zamanin Umar ibn Khattab ne aka ittifaki dul ƙabilun Larabawa, aka ittifaki a kan tsarin kalanda guda ɗaya. Shi ne sai aka ce a ɗauki wato Al-Muharram, ba shi ne na farko ba. Umar ibn Khattab ne ya ce a ɗauki Al-Muharram, shawarar da suke da sahabbai. Al-Muharram shine watan farko. Me ya saka? Saboda ayi Al-Muharram na ɗaya yana cikin ashhurul hurum, sannan na biyu kuma lokacin an kammala aikin hajji kenan. Mutane duk sun yi ibada wanda sun samu gafara na Ubangiji, to yanzu a shiga sabuwar shekara tas. Shine sai aka ɗauki Al-Muharram, sai zama shine farkon kalanda. Zamanin Umar ibn Khattab aka tsara kalandar musulunci. Amma da su Larabawa kowanne akwai wanda ta san sai ta tashi daga wani watan daban, wanda ba haka ba. To a lokacin da aka sami ittihadi, to don haka Rajab a lissafin su Qurayshawa shine na farko a farkon shekara a cikin watanni masu alfarma. Ba wai shine na farko ba, amma a cikin watanni masu alfarma shine yake fara zuwa. Shi ne tunda shi ne yake fara zuwa, kuma Allah ya haramta ya kokowa a ciki, kuma sun yadda sun riƙe wannan daga Annabi Ibrahim alayhi salam, duda sun bauɗe daga shari'ar Allah da shari'ar Annabi Ibrahim da Allah ya aiko shi da ita ta Isma'il. To amma akwai wasu abubuwa ɗaiɗaiku wanda suka yi riƙo da shi, suka tamassuki da shi. To shi ne shari'a ta zo sai ta tabbatar da shi, ababen da aka yi cushe kuma wanda ba mai kyau ba sai aka kokkore. Mun gane? To don haka su a al'ada suna yin yanka na Rajab ɗin. To shine a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata an ce wannan farkon lamari ne Annabi ya faɗa haka, daga baya kuma ya ce babu shi. Mun gane? Daga baya kuma an kore shi, kamar yadda za mu ji a hadithi na gaba wanda ya ce wa qad nusikhatil atira. Amma ita wannan al'atira da aka ambata, yankan da ake a dalilin Rajab, shi wannan an soke shi. Da kauli sallallahu alaihi wasallam, inda Annabi ya faɗa cikin hadithin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, hadithin ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la far'a wa la atira. Ku sani daga yau babu far'u ko babu atira. Me yake nufi da far'u? Abu Dawud sai ya rawaito wani asar daga ta hanyar Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri, ya jiyo daga Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib kala yake cewa alfara'u awwalun nataji kana yuntaju lahum fa yadhbahuna hali tawajihi. Abinda ake nufi da shi wannan fara'u, inji Sa'id ibn al-Musayyib, wato idan mutum yana da dabba, yana da raƙuma, garkensa na dabbobi, idan wata raƙuma ta ɗauki cikinta na farko, in ta ɗauki ciki na farko, duk raƙuma in ta ɗauki ciki na farko, idan ta haife namiji ne ko mace ne, to idan ya girma sai su yanka shi, sai su yanka shi ga gumakan da suke bautawa. wato kamar yanzu an yi qurbani ko kamar yanzu an yi qurbani kenan a gumaka an yi appreciating din abin da suka yi ala za'amihim ko a bisa rayawar da suke yi to wannan ita ce abin da ake da ita alfara'u ba far'u ba fara'u duka da fata akan fa'un da ra'u to haka ibn musayyib ya fassara shi to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la fara'a irin wannan yankan da ake yi babu shi wala atira kuma ita ma wannan atira da da aka ambata ita ma babu ita wacce ce atira yankan da ake saboda shigowar watan Rajab ko to wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shi ha salima shi wancan hadisi na baya hadisin Mikhnaf ibn Sulaym hadisi ne wanda yake mai rauni wasu malamai sun ba a fashi kamar misali Imam Adh-Dhahabi a cikin Mizan al-I'tidal ya ce hadisi ne wanda yake da'ifi ya ambaci dalilin da ya zamanto a kona ana ce da shi Amir ibn Abi Rabla majhulun ne ba a ma san shi ba to a dalilin haka sai hadisi ya zamanto da'ifi tare da cewa wasu malaman kuma kamar Sheikh Nasiruddin Albani a baya ya ce hadisi ne wanda yake hasan wala Allah shi ya saka shi muallafi ya kawo tunda almajirin albani ne sai ya kawo shi wannan hadisi a matsayin hadisi hasan amma yan abi abinda hukuncin da Zahabi yayi a cikin Mizan al-I'tidal hadisi ne wanda yake da'ifi kaga ba ma sai an damu da wancan atira ba wato ala farqi sihhatihi imma har a ce ya inganta to wannan hadisi wanda yazo wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo wato da annabi ya ce la fara'a wala atira to kaga ya ma ya kone shi yanzu babu shi don haka shi yasa sai ya ce wa nasqul atira shafewa hukuncin atira da aka yi wanda yazo a wancan hadisi na baya a cikin hadisin Mikhnaf ibn Sulaym abubuwa guda nawa ne suka zo da annabi ya ce ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin sai ya ce me ko ba ku bi na kan hadisin to da ya ce inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin sai ya ce me udhiyatan wa atira abu nawa ya faɗa kenan abu biyu ko to a cikin wancan hadisin kuma sai ya ce la fara'a babu fara'u shi ba ambace shi dama a wancan hadisin bayan ba kuma sai ya ce wala atira babu atira to yanzu an shafe guda ɗaya saura nawa kenan wanne ne ya rage udhiyya mun gane dan haka ba za a yi amfani da wancan hadisin la fara'a wala atira a ce an shafe wancan hadisin ba a'a atirar da ya zo a ciki shine abin da aka shafe shi yasa ya ce wa nasqul atira shafewa hukuncin atira da aka yi yankan da ake yi don shigowa Rajab la yastalzimu nasqal udhiyya bai lazimci cewa al-udhiyya kuma an shafe hukuncin ba da aka yi ta hukuncin udhiyya yana nan dama da nasr na al-Qur'ani ko Allah ya dace da ala ayi halin dai a madhabin jamhur ba wajiba ba ce sunna ce mu'akkida kasancewar ta sunna mu'akkida kuma bai sanya wai a ihmali dangane da lamarinta ba duk wanda ya batta kuma yana da damar yayi annabi ya ce fala ya karabanna musallana kar ma yaje abinda har annabi ya kore ka a masallaci idi kan kuma ai ka shiga uku ko a ce kana da hali kuma baka yi ba annabi ya ce kar ma ka je masallacin to wace riba ka samu an ji da bin Sufyan al-Bajali kala shahidtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawman nahar kala man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah wani hadithi shi ma daga Jundab ibn Sufyan al-Bajali yake cewa shahidtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawman nahar na halarci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ranan layya kana sai annabi ya ce man dhabaha duk wanda ya riga ya yi wa yankansa qabla an yusalli kafin ya yi sallah ba a je an yi sallah ba ya yanka to fa yu'id makanaha ukhra a madadin ta ya sake yanka wata wannan kan ta zama to watan da kawai an ci nama ne amma babu wani lada wa man lam yadhbah amma wanda bai yanka ba falyadhbah to shi kan bayan an yi sallah sai ya yanka to kaga wannan ya nuna ashe lokacin da ake yanka shine bayan an yi sallah amma nan malam ya kawo shi ne a matsayin dalili da ke nuna wajibcin yin layya. Shi yasa ya ce wa huwa zahirun fil wujubi, ya nuna kenan ashe wajibi ne, wajibcin layya ya bayyana. Ya ce la siyama musamman ma al'amru bil i'ada, da aka ce sai ka maimaita abinda ba wajibi ba, ai ba za a ce ka maimaita ba. To matin da aka ce ka yi yanka kafin sallah, to sai aka ce in akwai wata sai ka yanka a madadinta ka maimaita. To wannan shi sai suka tattara waɗanda suka tafi akan wajibcinta suka kafa dalili. Amma dai mu ambaci madhabin jumhur, wallahu ta'ala a'lam. Ala ayyi halin, abinda aka ce wajibi, wanda aka ce sunna muakkida, to ai dukkanin su barin su da kuma wayan watsi da su da kuma yin kantafi da su da kin kiyayewa abinda suka ce, yakan sabbaba mutum samun laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To aka ce mimma takun, dole mun yi shimfiɗa a farkon bayani daga irin nau'in dabbobin da ake yankawa, amma nan ya kulla masa fasali ya ce daga me ake yin layya. Wala takunu illa min al-baqar wal-ghanam wal-ibil, ita layya ba ta kasancewa sai daga shanu sai al-ghanam. Al-ghanam su ne tumakai da awakai, su ake hada su da akan wannan suna abba'an wal-ma'az kenan, wal-ibil da kuma raquma, waɗannan su ne nau'o'in da kauli ta'ala. Saboda Allah ya faɗa cikin suratul hajj wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ai ga kowace al'umma ja'alna mansakan, mun sanya musu abin yanka, liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, don su ambaci sunan Allah akan abin da Allah ta'ala ya arzuta su lokacin za su yanka. Min bahimatil an'am, daga cikin dabbobin ni'ima. Bahimatul an'am kuma su ne waɗancan da aka faɗa cikin suratul an'am thamaniyatu azwaj, wanda bayaninsu ya gabata. Wala yujzu'u minha illa al-jaza'u min al-ba'an, in kuma za a yi yankan sai abin da yake al-jaza'u, tutturna kenan, min al-ba'an, daga cikin tumakai, wa thaniyyu min siwaha, da kuma wanda yake thaniyyi daga dabbobin da ba shi ba. Nau'in shekara ne aka ambata, al-ba'an wato al-jaza'u da kuma al-thaniyya ko al-thaniyyu, duka ma'auni ne na shekara. In an ce al-jaza'u min al-ba'an, in a cikin tumakai ne aka ce al-ba'an, to shine malahu sanatun, wanda ya cika shekara guda, inda al-jamhur kamar yadda jamhur suka tafi. Wannan zaka sami irin waɗannan bambanci a tsakanin mazahir, waɗannan za su ambaci watanni, waɗannan za su ambaci shekara, waɗannan za su ambaci abin da ya kama da haka. Akwai bambance-bambance da zaka samu, amma dai ana rajaha abin da jumhur suka tafi a kayansa. Don haka jumhur sun tafi a kan cewa tumakai kenan da tunkiya da mai sunansa irago, duka ana yin layya da su. To abin da ake layya da su kuma sai wanda ya cika shekara. Wala'alla wasu su ambata ma kasa da haka, amma abin da jumhur suka tafi shi ne abin da ya cika shekara, shi ne abba'an. Malahu sanatun inda al-jamhur, wakila akwai malaman da suka ce sittatu ashhur, ko dan wata shida ma za a iya yi shi in yana da gaba. Amma da tun da akuya da saniya da mai sunansa da raqumi su wannan sai athaniyyi, athaniyyi min al-ma'azi, wanda yake thaniyyi kuma in an ce athani daga cikin to awakai, mastakmala sanatan wa dakhala fi thaniya, ya cika shekara guda ya haura kuma, in irago ne shekara daya, wasu sun ce kasa da haka, wasu sun ce wata shida, wasu sun ce wata takwas, wasu sun ce wata goma. To amma idan tuma abinan awakai ne, shi kuma wanda ya cika shekara ya haura. Wa min al-baqar mastakmala sanataini wa dakhala fi thalitha, idan kuma sani ya ce saniyu a cikin ta, an ce saniyu shine wanda ya cika shekara biyu kuma ya haura ya shiga ta uku, koda da wata ɗaya ne. Wa min al-ibli, in kuma a cikin raqumi ne aka ce saniyu, to shi kuma shekarar nasa ya bambanta, ba irin na bayan bane. shine masta kamala khamsa sinina wa dakala fi sadisa, ya cika shekara biyar ya shiga ta shida, shine wanda za a yanka a soke in a cike raquma ne. Nan dai ana nuna mana cewa abinda ake yi da shi shine waɗannan nau'o'in dabbobi da kuma suka kai wannan gwargwado na rayuwa. An kam tujzi'ul badanatu wal bakara, idan za a yanka raƙumi shine badana, ko kuma za a yanka saniya, mutum nawa take wadatarwa? An Jabir bin Abdullah kala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وانا حديث إمام مسلم يكأوشي دك جابر عن عبد الله ينا بعد الأباري دقنا أيك حجنا النبي صلى الله عليه وسلم yace kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muhillina bil hajji, muna yin tahalili da aikin hajji, ma'ana mun yi niyya na aikin hajji, mun daga sautin mu da talbiya zamu yi aikin hajji. Fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni, an nashtaraka fil ibil wal bakr, mu yi tarayya a cikin raquma da kuma shanu, ai tarayya. Kullu sab'atin minna fi badana, duk mutum bakwai za su iya haduwa a kan raqumi, duk mutum bakwai za su iya haduwa a kan raqumi. In ba kan raqumi da saniya ba, ba a yin tarayya. Mun gane? Ma'ana ba a yin tarayya na kudi, sai dai za a iya yin tarayya na lada. Amma wannan ya halatta za a iya kawowa kudi a saya, wannan shi ne fatawa da malamai suka ba. Dukkan malamai abinda suka ba da fatawa ke, in banda kaɗan, za a iya ishtiraki a kai. La'akari da wannan hadithi, ba ya takaita a aikin hajji kawai ba ne, kuma aikin hajjin ai ba kyauta aka ba su ba, sai ya suka yi, sai suka haɗu. Annabi ya ce sai su za su iya haɗuwa, don haka wannan ya kawo kudinsu, wannan ya kawo kudinsa, ba za su iya, mutum ɗaya ba zai iya saya raƙumi ba, ko sai ba da gudunmawa, wance ba da gudunmawa, sai su haɗu a kai. Ita layya kuma tana bibiya ne game ga hadaya, layya tana bibiya ne ga hadaya, don haka kwaikwayon masu hadaya aka yi da layya. Duk da ita waccan wajiba ce da wanda ta wajabta a gare shi, wannan kuma tana zamantowa wajiba a wani ƙaunin, kamar yadda muka ji wani lokacin tana zamantowa kuma sunna mu'akkida. Don haka ya halatta mutane za su iya haɗa kuɗi, amma kana wuce mutum bakwai, sai su sayi saniya wadda ta kai wannan gwargwadon shekaru, wadda ta kai halaccin ailayya da ita. An tambayi Sheikh Ibn Baz rahimahullah, shin idan aka zo aka yi hadaka na kuɗi aka sayi, wance yana da iyali, wance yana da iyali, kowa zai iya goya? Yace kwarai kuwa. Yace kowa za a yanka da niyyar shi da iyalansa, wancan ma shi da iyalansa, wancan ma shi da iyalansa, har mutum bakwai ne. An yi ishtiraki fi thaman, an saya, sannan kuma an yi fi ishtiraki fil ajr. Mun fahimta? To wannan hadithin Jabir ɗan Abdullahi shi ne babbar madogara. Fa in kana nasu fi qillatin min al-mal, idan mutane suna da ƙarancin kuɗi a hannunsu, au galatil ibulu, ko kuma raquma sun yi tsada, wa rakhusatil ganamu, ƙananan dabbobi kuma suna da araha, kuma mutane suna son su yanka raqumin, ishtaraka kullu asharatin fi jazur, za a iya samun amale sai mutum goma su yi ishtiraki a kansa, amma sai a bisa wannan yanayi na idan an shiga kunci babu wadata a cikin jama'a, to za a iya extending har mutum goma, amma a kai raqumi ba saniya ba. mun gane annabi Abbas qala kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa hadara al adha fa ishtarakna fil jazur an ashratin wal bakrati an sab'a kaga sai aka raba Abdullahi dan Abbas shi ma yace kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya fa hadara al adha sai layya ta zo kaga nan shi ba ya ce aikin hajji bane layya ne suka yi can kuma aikin hajji shi kuma hadisin Abdullahi dan Abbas layya yace sai kuma layya ta same mu muna halin tafiya fashtarakna fil jazuri an ashra sai muka yi tarayya mutum goma akan raƙumi akan amali wal bakarati an saba'a mutum bakwai kuma a kayan saniya sai ta saniya ba ta wuce bakwai raƙumi kuma a halin rashi shi ya saka ya ce muna halin tafiya ake yi mun gane amma kaga wancan kuma aikin hajji ne sai aka ce to abin nan din ma tsaya a iya bakwai inda akwai wadata aikin hajji nawa ba a tafiya sai kayi guzuri nawa bi halatta ka tayo wa tazawwadu haka Allah ya ce fa inna khayra zadi taqwa in zaka tafi aiki hajji sai kayi guzuri to kaga wadace suke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita su a mutum bakwai a kai amma nan kuma ana halin tafiya ne shi yasa malamai sai suka fahimto ashe ana cikin kunci shi yasa aka yi extending akan bakwai din ya koma nawa ya koma goma amma akan me akai raƙumi kawai banda saniya ita saniya sai ta takaita a guda bakwai wallahu a'lam nan malam yace ashatu tujzi'u anir rajuli wa ahli baiti idan kuma kai kadai ne ka sai akuyarka ko tunkiyarka ko mai sunanta ko ragonka ko bunsuru idan ka saya kai da iyalanka duka yana wadatar maka ko mun yawan su sai ku hau duka ku shi rago guda ina ce ashatu tujzi'u an ar-rajul tana wadatarwa ma in an ce shat ba wai sai tunkiya ai ba sai akuya kawai ba a'a rago tunkiya wane duk suna ce shi shat to tana wadatarwa mutum da kuma iyalansa an ada ibn yasar qala sa'altu aba ayyub al-ansari kaifa kanat dhahaya fikum ala ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى يتي أن سمو دقاء ابن يسار يتي دقاء تكين تابعي من يمالوما قال يتي سألت أبا أيوب الأنصاري na tambayi Abu Ayyub al-Ansari kaifa kana ce bahaya fe ko Abu Ayyub ko mai masaukin baki ko ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya layya take cikin ku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuke layya kana sai Abu Ayyub ya ce kana rajulu sai ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahi bi shati an huwa an ahli baiti ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kasance yakan yi layya da tunkiya ko akuya ko rago ko bunsuru an huwa makansa wa an ahli baiti da kuma iyalan gidansa sai ya yanka guda daya ya wadace su duka fa yaqulun za su ci daga ciki wayo da imon za kuma su ciyar dama ita layya haka take dama ka ci ne kuma ka ciyar ana so abu uku ya keta ta cikin ta kai ka ci da iyalanka sannan a samu wanda za ka yi sadaka miskinai kuma a samu wanda za ka ba da kyauta ka sa ko bambanci tsakanin sadaka da kyauta ko to duk ana son wannan abubuwan ya ratsa ce to shine nan yake cewa fa yaquluna wa yad'imun za su ci daga ciki kuma za su ciya yace thumma tabaha an-nasu, sannan sai mutane kuma suka zo suna gasa. Fasara kama tara, abin ya zama kamar yadda take gari, wato wala ana lokacin ana yanke-yanken mai yawa, mutum ya zo ya saka abu da yawa ya yanka. Ko ita ibada abin da ake bukata kowace irin ibada ana son ikhlasi ne a ciki. Kar ka yankawa idan saboda a ga ka yanka katon rago, ka zo ka ajiye shi ana ganin gashinsa da katon kafansa don mutane su gani, ana cewa wai a wannan ragon rabin miliyan aka saye shi. Eh, yana faɗa yana cewa amma ragon nan naka katon ne ce sai da an sha kuɗi, an sha kuɗi, eh, rabin miliyan kenan. Ta yi daron mutane da rabin miliyan, me yasa zaka faɗa? Kai ka so dabbar ka kawai, to ana son ikhlasi. Eh, ana son a tsarkake. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. A shaida hada ya dalai ya duka, abinda ake bukata qurbani ne, ba naman ne ko jinin ne Allah ke da bukatar sa ba. Abinda ake da bukata shine taqwa, tsarkakewa ne a lokacin da za a yi ibada. An tanace ta saboda Allah, kuma an yanka saboda Allah. Shi ne Abu Ayyub yake cewa thumma tabaha an-nasu, sai mutane kuma suke ta gasa. Fasara kama tara, abin har ya zama kamar yadda kake gani, wancan lokacin ma kenan. To Allah ya sa mu tsarkake niyya. Wannan yake nuna ashe idan ka samu dabbar ka guda ɗaya, ba kuma ana nufin wai an hana ka yanka ma mutanen gidan naka, a ya halatta. Abinda ake bukata dai tsarkake niyya. Idan kowane mutumin gidanka ka yanka masa guda, shi kenan, sai a yanka masa guda. Ka yi ne saboda Allah, saboda kowa ya samu ladan, kuma don ku ci, kuma ku yi sadaka, kuma ku yi kyauta. Sai a zo a yi ta kyauta, a yi ta kyauta, a yi ta kyauta a maskinai, barin ma yanzu da ba a iya layya sosai. Kaga sai ka yanka da yawa in kana da wadata, ko ka yanka raguna, kuma ka yanka katon bijimi, duk a layin anguwarku kowa shaida. To wannan kai abin kirki, ka tsarkake niyyarka, ka sallada, kuma ka kara samun lada, ka yi yankan, ka sallada layyar da kai, sannan kuma ka yi sadakar, ka samu ladan sadakar da kai, ka yi kyautar, ka samu ladan kyautar da kai. Kaga an yi riba mai yawa. Amma in babu hali, to ka samu guda ɗaya, sai ku takaita a guda ɗaya. Ma la yajuzu an yudhha bihi, abinda baya halatta a yi layya da shi. Cikin dabbobin da aka ambata din, akwai siffar da ba a so ana so a kiyaye. Kaɗan daga cikin waɗannan siffofi ya tsakuro a nan. Yace an Ubaydi ibn Fayruz qala qultu li Barra ibn Azib hadithni bima kariha aw naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-adahi. An samu daga Ubayd ibn Fayruz tabi'i ne, qala yace qultu li Barra ibn Azib, nace wa Barra dan Azib sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithni bima kariha aunaha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-adahi, ban labarin abinda Annabi ya ki mana, ko kuma ya ce abinda Annabi ya hani a kansa game da layya. Wannan irin dabbobi ne Annabi ya hani, ko kuma ya ki a yi layya da su. Faƙala, sai shi Barawu ɗan Azib ya ce masa, ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka za bi yadi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka da hannayensa. A wata riwaya ya ce ya yi ishara da yatsunsa, sai kwatanta shi ne ya ce wayadi a ƙasar min yadihi, hannuna ko bai kai hannun Annabi tsayi ba. Ta iya yiwuwa ya faɗe shi a zahirinsa, don kada a ga misali idan ya yi haka da yatsu, don a wata riwaya ce yatsu ne. In ya yi misali haka da yatsu, wani in ya kalli yatsun nasa ya kaddara haka yatsun Annabi suke, watakila yatsun Annabi sun fi nasa tsayi, shi yasa ya faɗi haka. Ta iya yiwuwa kuma ladabi ne, domin sahabbai sun iya ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ko da a ce yatsun nasa a suna da tsayi, shi Barawu ɗan Azib ta iya yiwuwa yana nufi shi ko yaya tsayin yatsunsa sun gaza daraja akan na Annabi. Mun gane suna irin wannan ladabi. kama an taba tambayan Abbas ibn Abdul Muttalib, waye Abbas ne? Na'am, babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shaqiqin baban annabi ne, shaqiqin Abdullah ne ibn Abdul Muttalib, kuma tsaran annabi ne, amma ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu. To an taba tambayansa aka ce, wane ne babba tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To lafazin da aka ambata sai ba da ansa, sai ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama babba. Sai ya ce huwa akbaru minni walakinni wulidtu qablahu bi sanatayn. Sai ya ce shine yafi ni, amma dai an haife ni da shekara biyu kafin sa. Kun ga, ba mutum mai fasaha ba zai iya faɗan irin wannan kalami. Yanzu yana nuna musu shi yana jin nauyi ya ce shi ne babba, saboda ladabi, duk da cewa shi babbansa ne. Kuma abinda aka tambaya ɗin, in ya ba da ansa akan haka ba laifi yayi ba, dan ana magana akan shekaru ne. To amma saboda kyautata ladabi, wallahi mu koyi ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sahabban annabi. Su suka san yaya ake ladabi a annabi. Amma ba haka wani, in ka ce a wajen wani shirgi za ka ɗauko, to sai mutum ya ta sako. Shi yasa sai su yi ta yin wani abu da zummar, wai suna girmama annabi ne, amma kuma ma suna nakasa annabin ne. Ana koyon ladabi ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ga waɗanda suka rayu da annabi, suka koyi ladabin a wajen annabi, kuma suke wa annabin ladabi kamar yadda annabin ya yarda da shi, Allah ma ya yarda da shi. To ta iya yiwuwa wataƙila ya ambaci wannan lafazi ne da ya ce wa yadi a ƙasar min yadihi takriman ne linabi sallallahu alaihi wasallam. To sai a ya ce annabi ya ce arba'un, abu huɗu, wato kamar ya yi haka da yatsunsa ke nan, a wata riwaya an ce yatsu ya ɗaga arba'un la tujzi'u fil abahi, nau'i huɗu ba su halatta a yi layya da su ba. Al'aura'u, mai ido ɗaya. Albayyinu awaruha, wanda kuma ido ɗayan nata ya bayyana. Misali a ce idan ya tsiyaye, ko kuma mafi yawan idan ya manne, mun gane ɗan ƙanƙani ne ya rage. Amma misali idan har idanun nata baya gani guda ɗayan da gaske, amma kuma ba za ka san baya gani ba, don gashi nan idan, amma ko baya gani, to irin wannan halatta za a iya layyani. Shi yasa ce albayyinu awaruha, wanda ido ɗayan nata an gane ya bayyana cewa ido ɗaya ne da ita. Sannan wal maridatu, da wadda ba ta da lafiya, ba dukkan kowane rashin lafiya ba, shi ma sai ka ce albayyinu maraduha, wanda rashin lafiyan ya bayyana, kana ganin ta ka san majinyaciya ne. Irin wannan bai halatta a yanka ne ta, amma idan har tana da rashin lafiya amma ba a gane cewa ba ta da lafiya ba, to wannan ba matsala, za a iya layya da ita. Wal arja'u, da kuma wacce take dingishi, albayyinu dhala'uha, wanda dingishinta ya bayyana, wanda take dingishi ko dingishin nata ya bayyana, ita ma ba a yi layya da ita. Tana tafiya ana ga tana haka, tana abin nan, to ba za a yi layya da ita ba, dingishin ya bayyana. Amma tana tafiya, dingishin bai bayyana ba, ba iya gane, an tsammata ko kiba ne yasa take yi, to wannan za a iya layya da ita. Sannan wal kasiratu allati la tunqi, al kasira ita ma ita ce wacce take mai dingishi na karaya, dingishin ya bayyana sosai, karayar ta bayyana, ko kafar ta dangale, ko abin da ya kama da haka, ko ta lankwashe. Shi yasa ya ce allati la tunqi ay la niqa laha kenan. An-niqa shine al-mukhu, ɓargo, wanda ba ta da ɓargo a jikin kafa, tana dingishi ba ta da ɓargo, ba wai ramammiya ba, a dingishin ne shi ma yake nufi. Al-kasira, wadda take mai dingishi, amma ba irin wancan na baya ba, din gishi wanda ya zuwa dalilin karaya ko na abin nan da ya bayyana a kafarta wanda har ya zaman to kafarta dan gale shine abin da ake nufi la niqalaha wato wanda ba ta da fargo a ciki to wadannan nau'o'i guda hudu kamar yadda suka zo a cikin wannan hadisi ba a yin layyara su kala sai kuma yace wane ne yace haka shine Ubayd ibn Fayruz sai sake fada ya fada ma Barwa dan Azib yace fa inni akrahu an yakuna naqasun fil udhun ni kuma inji Ubayd yace ni fa ina kin a ce a ga wata naqasa a jikin kunnan dabba ba na so in ga dabba mai naqasa a ilayya mai naqasa a kunne a ilayya da ita shine kenan mai gutsuraran kunne ko wanda kunne ya tsage tsagewar ya bayyana da makamantansu kala sai yace masa fa ma karhita min bu fada'hu abinda kaga baka so a ciki to ka barshi kar kai laya ai da ma ya rubuka ila ma la ya rubuka in baka samu gamsuwa da dabba ba to ba ta kawai sai mata wala tuharrimu ala ahadin amma kana ka haramta ta ga wani idan ba nassi ne ya haramta ba to nan ya ambaci wadansu aibobi ne guda hudu akwai wadansu aibobin wadanda ba wannan ba wadanda ana iya disqualifying din dabba ba za a yanka ta ba a matsayin laifi ya dai takaita iya wadannan saboda su suka zuwa doran hadisi qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah yake ambatawa cikin sharh muslim karkashin shi wancan hadisi da muka ji a baya wato yake cewa wa ajma'u ala anna al-uyub al-arba'ata al-madhkurata fi hadith al-barwa la tujzi'u at-tadhhiyatu biha wa ajma'u sun yi ijma'i su suwa kenan malamai sun yi ijma'i ala anna al-uyub al-arba'ata al-madhkura akan cewa waɗannan aibobi guda hudu waɗanda aka ambata fi hadith al-barwa hadithun barwa ibn azib la tujzi at-tadhhiyatu biha baya halatta ailayya da dabbar da take da waɗannan malami sun yi ijma'i sauran da ba ambata ba matsala ce wanda suka yi khilafa a ciki amma waɗannan guda hudun ya zo a cikin hadisi kai tsaye to don haka babu wanda ya yi saɓani to bai ambaci sauran na saɓanin ba saboda mazahib ne wanda ya istinbadi ta nan wanda ya ijtihadin sa ta nan wanda ya kula da la'akari da kaza ya sa kaza wancan kuma bai sa ba to kaga wannan sai aka samu khilafa a tsakanin mazahib amma waɗannan guda hudun duka sun yadda duka tunda ya zo a cikin doran hadisi baya halatta ailayya da dabbar da take da waɗannan aibubbuka wa kaza ma kana fi ma'anaha hakanan ma abin da ya zo a cikin ma'anar irin waɗannan au aqbaha ko kuma wanda ya fi wannan din muni to akan haka ne misali sai a ce wanda kafanta ya kare yana jini da waɗansu dai bayanai wanda malamai suka yi nana a cikin mazahir inda suka yi bayanansu kowanne da abin da ya dogara da shi a cikin hukuncin da ya yi wa ma kana aqalla min hadhihi al-uyub amma abin da bai kai waɗannan aibobi ba to jaza ya halatta ma al-karaha amma ko makruhi ne wato tana dangishin bai bayyana ba ya halatta amma dai makruhi ne har tana dangishin amma ko ba za a ce bai halatta ba amma idan ya riga ya bayyana fa nan ko bai halatta ba mun fahimta yace wala tujzi'u fil udhiyati aljara'u min alma'azi li hadith albara ibn azib radiyallahu anhu kuma baya halatta ailayya wato da tutturna a cikin tumakai ba cikin awakai a can aljaba'u ai an faɗa ne min al-ba'ni su ne halatta wadda ta cika shekara guda to amma idan ba'anu ce fa ai aljaba'u a cikin al-ma'azufa shi ne yace bai halatta ilayya da ita ba to wacce ce da hadithin barra ibn azib saboda hadithin barra dan azib Allah ya rada da shi kala yace baha khalu li yuqalu lahu abu burdata yace wani kawuna ana ce shi abu burda al-aslami kenan yayi layya qabla as-salati tun kafin ayi sallan layya kafin aje idi shi yanka nasa. Faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da yaji labarin, da ya ba annabi labarin, annabi ya ce shatuka shatul habin, ai wannan akuyar taka da ka yanka akuya ce kawai da za a shirgi nama, amma ba layya ba ce. Faqala, sai ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah, indi inna indi dajinan jaza'atan min al-ma'as, to ai akwai wata akuyar a wajena, dajinan yanci ad-dajin min ad-dawabi wadda allati talzamu al-baita, wato wadda kullun tana zama a cikin gida. Kasa akwai dabbobin da ba sa fita, ko ƴan uwan su za su je kiwo su sai su ki fita, sun saba da gida kawai su zauna shagwabu, to shine ad-daji. Yace ina da wata akuya mai lazumtar gida, jaza'atan, jaza'a ce min al-ma'az. Kala, sai yace izbaha wa la tasluhu li ghayrik, kaje ka yanka ta amma ba bata halatta ga waninka ba. Wato shine wadda take shekara ɗaya, akuya sai ta kai shekara biyu, ko ai sai ta cika shekara ɗaya kuma ta tsallaka shekara ta biyu, to ita wannan shekara ɗayan ce kawai bata tsallaka ta biyu ba. Thumma kala, yace man zabaha qabla as-salati, duk wanda ya yankansa kafin ayi idi, fa inna ma yadhbahu li nafsihi, to ya yanka wa kansa nama ne kawai a ci nama. Wa man zabaha ba'da as-salati, amma wanda ya yanka bayan an yi sallah, faqad tamma nusukuhu, to shine ibadarsa ta yanka ta cika. Wa asaba sunnatal muslimin, kuma ya dace da sunna ta musulmi na layya. Kenan ba a yin yanka kafin a yi sallah, kuma an yi sallah ma sai an jira jagora ya yi yanka, sai an jira jagora ya yi yanka. Nan ne malamai suka ce, to shin al-imam wa ake nufi? Ana nufin abin nan ne sultan ne, ko kuma ana nufin imamus salah? Wannan saɓani ya zo ne a baya, saboda da duk function ɗin mutum ɗaya ne, shugaban al'umma shi ne kuma limaminsu, a da haka abin yake. To shi yasa kawai shi kowanne kuma ana ce masa imam. In an ce al'imam ana nufi ga shugaba, in an ce al'imam ana nufi ga wanda yake jagoran sallah, duka ana faɗa. To shi yasa daga baya kuma sai wannan istilahin sai ya canza. In an ce imam, to wanne yake nufi? Wasu su ce ana nufin sarki ne, wasu su ce ana nufin liman ne. To ala yin halin dai, duk inda ka je kai sallah kawai shugaban wajen ya yi yanka, in sarki ne ya yanka, in limamin masallacinka ne ya yanka, shi kenan kawai an yi yanka, sai ka je gida kawai kai ka yanka. Mun gane? Don haka idan limaminka ya yi yanka a masallacin da ka yi, ko kun yi sallah karfe 8:30, shi kuma sarki bai yi sallah ba sai karfe 9 misali, kaga shi bai yanka a lokacin ba ko? To limaminka da yanka a can ya halatta ma kai ma ka je kai yankanka, kuma ya karɓi insha Allah. Wa fil hadithi ta'ayyunu li waqti dhabhi al-adahi, don haka cikin wannan hadithi na Barwa dan Azi an ayyana lokacin da ake yin yanka shine bayan an yi sallah, wa huwa ba'da salati al-eid, bayan an yi sallah eid. Faman zabaha qabla dhalika, duk wanda ya sallah kafin wannan, ya yanka kai kafin sallah, lam yujzi'uhu, to bai wadatar masa ba. Nan za mu tsaya insha Allah saboda lokaci. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure, muna roƙon Allah ya yafe mana. Wa alaikum assalam. Ana ba wanda yake da shi ma, amma ba bai sadaka, shi ne bambanci. Misali, yanzu mutum yayi layya, za ka yi masa kyautar layyarka, kaga ba sadaka ka bashi ba, kyauta ka bashi, shi ma yayi layya a gidansa, kuma kai ma sai in an soya kuma sai ya sake kai masa, ko a kai masa danye, ko? To kaga wannan kyauta ne. Ai da iyayenmu Allah ya ji kansu haka suke mana, ko? Sai a jera mana a kan tirai a sassaka nama na gyaɗo, ko? Sai ka ɗauki dogon kara ka riƙe maganin shirwa. Yanzu yara ba su san shirwar ba ma, da tana nan a cikin gari, tana ganin jan nama daga sama za ta zo ta maka maka bari kuma ta ɗauke. to kaga in ka kai wancan gidan inda ka kai gidaje da yawa in ka je aka ajiye kuma sai ga su ma sun yanko sun bayar an yi tabado ne to dan kyauta ko da mutun yayi zaka iya bashi ko ya kawo ziyara gidanka sai ka dauko soyayyen nama ka bashi ko ka kulla masa dambu ka ce a ga wannan ku je ku dan ji ku je irin nama gishirin wannan kyauta ce wancan kuma miskine wanda ka san bai yi ba bashi da halin yi kuma bashi da shi to shi kaga ai sai ka dan yanko da dan dama sai a aika masa to wannan shi sadaka ke Allah ya sa mu dace na'am baje ba iyaye za su iya shiga ciki amma idan mutum shi yake ciyar da su kuma talakawa ne in talakawa ne shi yake ciki ciyar da su to sun zamanto daga cikin ahalinsa amma idan ba talakawa ba ne to ko kuma in talakawa ne ma ba shi yake ciyar da su ba to ba ahalinsa ba ne amma idan har shi yake ciyar da su to sun zama ahalinsa ko da ya zo fitar zakar fitar kai ne ma a karamar sallah zai fitar musu suna cikin ahalinsa wallahu a'lam Allah ya ba wa kowa ikon yin layya. Amin.